amsoshin aqida.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Maulana Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aqidar musulunci, shirin da kuke turo mana da tambayoyi dangane da al'amura na aqida, mu kuma cikin ridar Allah mu bibiya mu samu muku amsa mu bayar. To kamar yadda muka saba ne, mukan karanto tambayar sai kuma mu ga amsar da ainihin ta dace da tambayar da aka yi. To yau ga wata takarda wacce take ita ma tambaya ce dangane da wasu al'amura waɗanda suka shafi aqida din. Wannan yake cewa, assalamu alaikum rahmatullah filin aqida, tare da fatan duk kuna lafiya. Tambaya ce dangane da wani abu wanda ana ganin ya shafi aqida, nake son da Allah a warware min domin na tabbatar da wannan abu ne wanda yake gaskiya a cikin wannan al'amari. Shin mutum idan ya kudirce cewa akwai ranar kiyama, wannan kudirin da yayi a zuciyarsa kamar aqidarsa ce cewa lalle bayan wannan rayuwa ta duniya akwai wata rana bayan an mutu da za a tashi, to irin wannan aqidar da mutum ya dake dauke da ita a fili yana gaya wa mutane, a bakinsa yana fada. To amma idan ka zo ka kalli aikin da yake aiwatarwa, sai kuma ka ga cewa ya ci karo da wanda yake da tunanin cewa gobe akwai wannan ranar kiyama din. To a musulunci aqida ta shafi aiki ne da abin da mutum ya kudirce, ko kurin kudircewa ne mai muhimmanci, ko da ku aikin mutum ya saba da wannan abin da ya kudirce din. To Allah ya yi mu wani bayani wanda zan gamsu. Nagode. To masha Allah, kai amma wannan fa tambaya ce fa mai muhimmancin gaske, wanda lalle wanda yayi wannan tambayar ya tabo wani fage, wanda fage ne wanda ya kamata duk wani wanda ya imani da Allah da manzon shi ya tabbatu akan cewa ya fahimci wannan abu. Tsakanin kudircewa aqida, dauke da aqida, mutum zai yana dauke da wata aqida ya kudirce ta a kirjinsa, to amma kun baya aiki kwatankwacin wannan kudircewar, to yaya al'amarin yake? To fisabilillahi a fili za mu iya cewa ai wannan ma kasancewar mutum musulmi ba shine muke cewa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba, to duk wanda yayi wannan. To amma ashhadu alla ilaha illallah din nan wahdahu la sharika lahu, kaga ai wannan dalilin da yasa mutun yake zama muwahhid wanda yake kadaita ubangiji, sai an ga aikin da yake yi ya tafi tare da cewa ya dauki Allah din shi kadai ne. Amma an ka fadi wannan maganar misali fa, sai aka ganka kuma kana cewa Isa ma dan Allah ne, ko ka dauko wani gunki kana kuma sunkuya masa shi ma, amma kuma ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, to kaga wa aikin da kake yi da kuma maganan da ka fada, ko da ka kudirce ta kaga ya bambanta kenan. Misali in an samu wanda yake irin wannan misali, don an ce akwai wadansu wanda sun ce ashhadu an la ilaha illallah wato musulmai ne fa, amma wai an ce kuma wai a gidajensu suna da gumaka, wadannan gumakan suna bibiya suna bubbauta musu, ko kuma suna sunkuya musu, to sunkuya wanda ya yi bauta kenan. To kaga wannan aiki ya ci karo da ainihin abin da mutum ya kudirce na aqida. To irin wannan aqida din za ta kasance ba ta da fa'ida kenan. To in aka dawo zancen ranar lahira, kamar inda shi mahallin shahid wanda mai tambaya yayi tambaya akai, mutumin da yace shi ya kudirce cewa lallai annal mauta haqqun, mutuwa gaskiya ce, wa anna as-sa'ata atiyatun, cewa lallai ranan kiyama za ta zo lare ba fiha babu wani kokonto a cikinta. To wannan ya yi imanin ranan kiyama kenan, cewa za a mutu bayan mutuwa kuma za a tashi ranar kiyama. To amma da ka zo kuma ka ganshi shine cin riba, shine wato cin duk wani abu da yake na dukiyar marayu, shine sarayyar da haƙoƙi na jama'a, shine satan kayan al'umma, kayan mutane, shine zina, shine shan dukkan abubuwan da Allah ya haramta da kada a sha, wato su giya ne, abubuwan maye dinnan duk yanayi. To amma kuma in ka zo zai ce da kai shi fa ya imani akwai tashi ranar kiyama. To ɗayan biyu ne zai fujiro a nan, cewa idan mutum yana waɗannan ayyukan, yana yin su, sannan kuma ya kudirce lallai akwai ranar kiyama. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar cin dukiyar marayu ai ya mana tsokaci a cikin wasu gurare a ayoyin Al-Qur'ani ma. Waɗannan da suke cin dukiyar marayu Allah ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Waɗannan suna cin wuta ne a cikin zuka, a cikin jikunan su ko kuma cikunan su a cikin su. Ko? To sai kuma ya ce da sannu za su shiga cikin wutan sa'ira. Da sannu din nan a cikin ranar kiyama kenan za su shiga wutan jahannama cikin wutan sa'ira. Sannan kuma inna ma ya'kuluna fi butunihim nara, yana suna tabbas suna cin wuta ne a cikin cikunan su. To anan mutum zai ga cewa kuɗin marayan nan da ya je ɗauko, ya zo ya siyo kayan miya, ya sai kaji, ya zo aka yi masa miya da man shanu yana ci, ai ba wutan yake ci ba, kuɗin maraya ne ya ɗauko, amma wannan yana jin daɗi, yana annashuwa, ai kaga kuɗin marayan ne gashi kuma yana ci, amma kuma baya jin zafin wannan wuta ɗin. To kaga wannan in dai mutum ya imani da ranar kiyama, to abinda Allah yake nufi cewa lallai suna cin wuta ne a cikunan su, duk da cewa akwai malamai waɗanda suke masana al'amura na irfani cewa suke wannan jin daɗin da yake, wannan manshanin da yake ci, wannan kajin ma da yake ci, tabbas wutar ce yake ci ko da kuwa bai ji zafinta ba, amma ba za ta tabbata ba sai lokacin da ya mutu, lokacin da aka zare ransa, ya ga barzahu, ya ga rayuwar can ɗin ta fara tunkaro shi, to lokacin zai tabbatar me ya ci a cikin nasa. To wannan wanda malamai suka yi bayanai irin wannan, mutum ya kuma tabbatar cewa zai mutu, kuma ya tabbatar akwai ranar tashi ɗin, kuma akwai wutan sa'ira ɗin da Allah ya yi magana. To amma kuma sai ya ci gaba da waɗannan ayyuka ɗin na cin dukiyar marayu misali. To saboda Allah, menene za a ba da amsa a nan? Za ka iya tabbatar da cewa furta wanda ya yi da harshensa da bakinsa cewa ya yi imani da ranar kiyama, da kuma wannan aikin da yake aiwatarwa sun tafi tare ko ba su tafi tare ba, sai aka ce ba su tafi tare ba, to shi kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa innal ladhina amanu wa amilus salihat, waɗannan waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki nagari. To kaga ashe babu wani guri da zaka zo ka ce kana yin imani amma da baki, amma in an zo aikinka sai a ga ba amilus salihat bane, ba amalu salihat ba, ba aiki ne nagari ba, aiki ne sayye mummuna. To kuma sannan a zo a ce tabbas ka yi imani da wannan abin da aka ce a yi imani da shi ɗin, to kaga abin ya ci karo. To a wannan bigiran ne da yawa daga malamai suka ce mizani dangane da al'amura na aƙida ba kurin mutum ya ce yana ɗauke da aƙidar a ƙwaƙwalwarsa ba, ko kuma ya ƙudirce wannan aƙida a zuciyarsa ba, ba shi ne abin da yake ya wadatu ba. A'a, me yake aikatawa? Aikinsa ya yi daidai da wannan aƙidar da ya ƙudirce ɗin, ko kuma aikinsa da yake aiwatarwa ya saba wannan aƙidar da take a cikin zuciyar tasa? To wannan babban al'amari ne wanda shi ne mizani, shi ne ma'auni wanda ya kamata mutum ya auna kansa. Kuma in ma wani ne, tunda kowane ɗan adam ya san kansa, innal insana ala nafsihi basira, duk wani ɗan adam mai kallo ne akan al'amuran kan kansa, ya san me yake aiwatarwa. To kaga kenan idan mutum ya san, yana faɗa ne don mutane su ce ya yi imani ɗin, ko kuma a ce shi mumini ne, ko kuma a ce ya yi imani da kiyama ɗin. To amma aikinsa kwata-kwata ya sha bamban da na wanda suka imani da ranar kiyama ɗin, to fi ma labudda fi sabilillahi, mizanin aiki shi ne abin dogaro da shi. Amma wannan aƙidar ba kuma zaka ce da shi bai da wannan aqidan ba, a'a yana da ita tunda ya kudirce ya kuma furta yana da wannan aqidar, sai dai wannan aqidar ba sabita bace, ba tabbataccen aqida bace, aqida ce mutazalzila, tana rawrawa ne. Me yasa take rawrawa? Saboda aikin da yake aiwatarwa ya saba da wannan aqidar da ya kudirce ta. To wannan a dunkule shi ne abinda ya kamata mu fahimta dangane da wannan tambaya. Idan kuma akwai wata tambaya din, insha Allah ashirmu na gaba sai mu ji. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahu akbar, inna ma ulida al-habib Muhammad. Allah.